Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 16:22 da kuma mita 25. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ma sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 dake birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM da suka hada da radio amfani ga Sarauniya da Fara'a da Nomad da Lol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne da sahabo Imam Aliyu daga nan sashin Hausa na murya Amurka dake birnin Washington DC a cikin shirin mu na al'asariya. Yau Lahadi 18 ga watan Satumbar shekarar 2016. Da farko bari mu fara da kanun labaran duniya.
Wani kara mai karfin gaskiya girgiza unguwar da ake kira Chelsea a yankin Manhattan a birnin New York, inda mutane akalla 29 suka jikkata. Jakadiyar Amurka Majalisar Dinkin Duniya ta caccaki rashi saboda kiran zaman gaggawa na kwamitin sulhu dangane da kuskuren harin da jiragen yakin Amurka suka kai kan sojojin Syria. Yau ake zaben kan majalisar dokoki a Rasha, inda ake sa ran masu jefa kuri'a miliyan 110 za su kada kuri'a.
To tsohon gwamnan Sokoto Attahiru Bafarawa ya koka da yanayin fitar tafiyar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. Kakakin Buhari kuma ya mai da martani.
Jenaba din kana tsammanin cewa wai ba bacin ka, mutane da yawa suna bacin ka kuma ana bacin gwamnatin ka, amma tsoro ake ji ai to a ga maka. Sannan mu ɗan arewa mun zo mun shiru, ba mu faɗa maka gaskiya, baka sauraron mu ko baka san mu gane mu, amma mun za mu cigaba da ga maka.
Eh, gaskiya ne Najeriya tana cikin wannan mawuyacin hali, amma ya ake muka samu kanmu a cikin wannan hali.
To masana tattalin arziki kuma na ci gaba da bayyana yadda ya kamata Najeriya ta fita daga halin kuma da tattalin arziki. Haka zalika za mu ji abinda masu fafutukar ganin an kwato ƴan matan Chibok ke cewa game da bayyana matsayar tattaunawa da Boko Haram game da karɓar ƴan matan. Akwai maimaitin shirinmu na duniyar Amurka, amma da farko sai Sahabu ya ba mu cikakkun labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A New York, wani kara mai karfin gaske ya girgiza unguwar da ake kira Chelsea dake yankin Manhattan a daren jiya Asabar, abinda mahukuntan birnin na New York suka kira da gangan a kai hakan har kuma mutane 29 suka jikkata. Magajin garin birnin New York Bill de Blasio ya ce fashewar da ta auku a harabar adireshi 131 layi na 23 da gangan aka yi ya faɗi haka ne lokacin da yake magana da manema labarai kusa inda fashewar ta auku. Sai dai magajin garin de Blasio ya jaddada cewa har yanzu dai babu tabbacin wasu sanannun ƴan ta'adda ne suka haddasa fashewar. Ya ce rundunar ƴan sanda da masu da ma wasu hukumomin tsaro ba su da wata masaniya dangane da wata barazanar ta'addanci kan birnin mafi yawan jama'a a Amurka. Tuni shugabannin duniya suka fara isowa nan birnin gabanin bude taron babban zaure na Majalisar Dinkin Duniya daga gobe. Ba nesa ko kuma ce daga wannan mako da aka shiga yau, ba nesa daga inda wannan fashewa ta uku, hukumomin birnin sun gano wata nakiyar wacce bata tashi ba akan titi mai lamba 27. Jakadiyar Amurka Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power ta caccaki rashi saboda kiran zaman kwamitin sulhu na gaggawa da kasar ta ya daren jiya Asabar domin nazarin kuskuren wani bam daga jiragen Amurka wanda ya afka sojojin Syria, watakila hakan ya halaka da dama daga cikin waɗannan sojoji. Jakadiyar Power wacce ta yi magana da manema labarai bayan ta fito daga zaman gaggawa ta ce matakin na rashin burga ce da ta shirya musamman domin ɗauke hankalin duniya kan wasu munanan matakai da aka jima ba ga irinsu ba a duniya. Fa ta ce hukumomin Amurka suna ci gaba da bincike kan harin wadda wasu rahotanni suka ce ya kashe akalla sojojin Syria 80 a yankin da ake kira Deir ez-Zor. Ta ce jiragen yaƙi daga rundunar taron dangi da Amurka ta take yi wa jagoranci suna zaton suna auna harin ne kan ƙungiyar ISIS, kuma ba niyyar Amurka ba ne ta keta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma ta wajen kaiwa sojojin Syria hari. Daga nan madam Samantha ta bada misali na irin munanan hare-haren da jiragen yakin Syria suka yi ta kaiwa kan asibitoci da makarantu da ƙanwanyar da take kaiwa kan birane, waɗanda hakan ke janyo yunwa hama da amfani da wato makamai masu guba kan farar hula. Amma martani da ya maida jakadar Rasha a Majalisar Dinkin Duniya Vitali Cherkin ya ce kalaman madam Power ta da ta yi cikin fushi ba wani abu bane illa haddasa rarrabuwar kawuna da husuma da yardara misaltuwa. Dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump jiya Asabar ya alwashin zai ta sake yar duk wani bakon haure da ya sanadiyar halaka rayuka a Amurka. Dan takarar yayi wannan alƙawarin ne a birnin Houston dake kudancin jihar Texas a wani taro da wata kungiya da take ikrarin kare haƙƙin ƴan ƙasa da bakin haure suka janyo hasarar rayuka. Kungiyar da wasu kungiyoyi suke yi wa zargin mai assasa wariya da muzantawa baki na haure da ma kowane irin bakuwa a Amurka. Trump ya ce Mrs. Clinton ta kasa aiwatar da dokokin shige da fice na Amurka lokacin da take sakatariyar harkokin waje na Amurka domin ta gaza dakatar da ba da visa ga kasashe da suke kin karbar ƴaƴansu da aka tsake su. Shi dai Trump shine yake kan gaba a kuriyar jin ra'ayin jama'a a jihar ta Texas, yana gaba da Madam Clinton da maki 39 yayin da take da maki 32. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yau ake zaɓin ƴan majalisar dokoki a Rasha, kuma ana jin babban jam'iyyar shugaban ƙasar Vladimir Putin, wato wacce ake kira United Russia da Turanci, ta za ta samu nasara cikin masu kada ƙuri'a miliyan 110 da suka yi rijista. Ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da aka yi baya-bayan nan ya nuna cewa jam'iyyar shugaba Putin za ta ci gaba da zama mafi rinjaye a majalisar dokokin ƙasar da ake kira Duma. Masu fashin baki suka ce sai ta yi ƙuri'ar da ake yi a yau zakaran gwajin dafi ne na shirin sake takara da Mr. Putin zai yi a shekara ta 2018. Yan amarya suna fatan za su sami nasarar samun ƴan kujeru cikin kujeru 450 da ake takarar su, amma masu neman jin ra'ayin jama'a suka ce da wuya ƴan amarya su cimma ruwa. Amma sai ta yi sake farfado da tsohon tsarin zaɓe zai taimaka ƴan amarya su samu wasu kujeru. Karkashin wannan tsari rabin kujeru jama'a za su zaɓi wakilai a ƙashin kansu, sannan rabin kujerun kuma za a yi zaɓe ne karkashin inuwar jam'iyyu. Amma tsohuwar majalisar wacce zaɓen yau zai mai gurbinta an zaɓe su ne karkashin inuwar jam'iyyu kaɗai. An kashe sojojin Indiya 17, wasu kusan 20 kuma sun jikkata a wani mummunan hari da mayakan sa-kai a fiye da shekaru 20 a farmakin da suka auna kan wani sansanin sojin Indiya a Kashmir kusa da kan iyakata da Pakistan. Jami'ai suka ce wasu mayakan sa-kai cikin damara dauke da bindigogi da gurneti ne suka yi dirar miki kan sansanin sojojin da yake wani wuri da ake kira Uri wanda yake yammacin Srinagar, babban fadar Kashmir na Indiya. Wata sanarwar sojin ƙasar ta ce an kashe maharan su hudu duka. A jerin bayanai a shafinsa na Twitter, Prime Minister India Narendra Modi ya yi Allah wadai cikin kakkausar harshe kan harin da ya kira na ta'addanci na ragaye. Ya ce, ina tabbatarwa ƙasar nan cewa waɗanda suka kai wannan hari za su fuskanci shari'a. Harin na yau Lahadi zai ƙara zaman ɗarɗa tsakanin makwabtan ƙasashen biyu, India da Pakistan, masu ƙarfin nukiliya waɗanda dukkansu biyu suka yi ikirari kan yankin na wato Kashmir baki ɗaya. A halin da ake ci kuma ƴan sanda a Pakistan suka ce wasu ƴan bindiga kan babur sun kashe sojojin ƙasar a bayan garin Peshawar, wato sojojin ƙasar uku helkwatar lardin Paktuwa. Sojojin suna cikin wata mota ne lokacin da maharan suka far musu.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Tsohon gwamnan jihar Sokoto ya koka game da tafiyar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, inda shi kuma kakakin shugaban ya maida martani. Ga rahoton wakilin Lamido Abubakar Sokoto.
Bisa la'akari da karuwar tsadar rayuwa da ake fuskanta a Najeriya, an bayyana gazawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, tsohon gwamnan jihar Sokoto Attahiru Bafarawa, kuma jigo a jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya, ya ci gaba da bayyana cewar:
ina ganin yadda muka samu kanmu ɗan Najeriya, ina ganin ana ta kowa na faɗin ra'ayin shi. Ni ra'ayina babu mai laifi, babu wanda ya ja wannan matsala ɗan bayan shugaban ƙasa Buhari. Dalilin da yasa nace shi ya jawo wannan matsala, dole ne mutum ya tsaya ya saurari mutane a ba shi shawara.
Haka kuma tsohon gwamna Bafarawa ya zargi 'yan arewacin Najeriya da kuma gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari kan ba shi shawarar da ta dace. Ya ce,
mu 'yan arewa ba mu kyauta mu kanmu ba, ba mu kyauta mu Buhari ba, saboda kowanne mu yanzu ya shiru ana sai dai a zauna. Jan Buhari, kana tsammanin cewa wai ba bacin ka? Mutane da yawa suna bacin ka, kuma ana bacin gwamnatin, amma tsoro ake ji
aito a gaya maka. Sannan mu ɗan arewa mun zo mun yi shiru, ba mu faɗa maka gaskiya, ba ka saurare mu ko ba ka san mu gane mu. Amma mun za mu ci gaba da gaya maka tahiya da ake yi ba ta da kyau ko ba akwai wahala. Kuma kai ka sani.
To ko yaya za a gina Najeriya? Ga abinda tsohon gwamna Bafarawa ke faɗi.
Abinda ɗaya magani, ka saurare mutane, ka zan mutun, a zo wannan masifa ta same mu. Ba kai ta sama ba, ba ƴan APC ta sama ba, ta shahe mu duk ƙasa baki ɗaya Najeriya. Saboda haka na APC ne, kana PDP ne, dole mu zauna mu haɗu mu ga yaya za mu yi mu ceto ƙasar mu. Amma in ka za ka ce a'a kai sai ƴan APC, a'a kai kuma sai wata ƙungiya ma ƴan ƙalilan mutane da su za ka yi, to akwai masifa.
Kamata a zo a zauna a ga mutane gaskiya. In ba haka ba, wannan kullun za mu shi duk inda dauko wasu masana aikin banza ne, sai ya zauna ya bada mutane, mun zauna mu adda ciwo mu, mu muka san matsalar mu, ya maida mutane ya kasance an yi adalci. Ni na gayyaci kaina, na ma ce ya gayyace ni in ƙara bashi shawarwari, wanda ba na takarda ba, wanda ba na rediyo ba, wanda ba na jarida ba, a rubutun aika mashi. Har yanzu dai ya tsaya dai bai son ganin irin mu, ya babbari wani Shehu Garba ko wani Adisu na bada ansa. Ansa su ba ta da amfani.
To ko yaya jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ke kallon waɗannan zarge-zarge da Bafarawa ke yi? Malam Garba Shehu shine mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, kuma ya maida martani akai.
Gaskiya ne Najeriya tana cikin wannan mawuyacin hali, amma ya akai muka samu kanmu a cikin wannan hali? Ai yanzu kamar mutum da matar shi da ƴaƴansa, ƴan fashi da makami su zo cikin dare su fasa gidan su kwashe musu abinci su kwashe musu kuɗi su gudu, kuma kashe gari su dawo gidanka su ne maka binciken ya muka zo gidanka muka samu baka da abinci. Mutumin da ya maka wannan harshe zai zo ya ce maka wai baka da abin da zaka ci ko kowa wane kake? Ai shi ya san ya ka kauka cikin wannan hali.
Da ƙarshe shi a tayar Bafara ya ma ambaci sunanka kan misali yadda kake ansa tambayoyi daban-daban ko yaushe yana cewa wasu abubuwa kamar shugaban ƙasa ya kamata a ce ƴan Najeriya sun ji ya fito da kansa yayi. Me za ka ce akan wannan?
Idan aka ce haka ba ai adalci ga shugaban ƙasa ba, saboda shugaban ƙasa batutuwan da suke gabansa abubuwa da suka shafi mutum miliyan 170 zuwa miliyan 180. Yau ƙasar nan tamu nan guri lafiya gobe fitina, wani abu dole a ɗauke masa, dole a mar uzuri.
Bafarawan ya nuna cewa in aka aje maganar siyasa a gefe a kai ga gina Najeriya, ya rubuta takarda wajen guda biyu zuwa uku. Ganin da misali shugaba Buhari bai bashi damar ganawa da shi ba.
Takardun da suke shiga gidan bila a kullum akwati, ba zan ce maka wannan tana cikin waɗanda aka kai masu ko ba aka kai masu ba, wannan sai an yi bincike a tabbatar wa haka ba.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To masana tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da bayyana yadda ya kamata a fidda Najeriya daga halin koma da tattalin arziki ga wakilinmu Babangida Jibrin.
Because of militant activity, it dropped from 2.2 to at one point 1.1.
Ministan tsara kasafin kudin Najeriya kenan, Sanata Udo Udoma, ke karin haske game da matakan da gwamnati ke dauka domin shawo kan matsalar tsadar rayuwa da ke fuskantar al'umman Najeriya a halin yanzu. Bayanin kuma da ke zuwa a daidai lokacin da hukumar kididdiga ta kasar, wato National Bureau of Statistics, ke fitar da wani rahoto da ke nuna karuwar farashin kayan masarufi da kashi 17.6 cikin 100 a watan da ya gabata, sabanin kashi 17.1 da aka fuskanta watannin baya. Binciken hukumar ta MBS dai ya shafi kayayyaki 740 da suka hada da kayan abinci da na magunguna ko asibiti. To koya masana tattalin arziki ke kallon wannan rahoto a sikelin su na auna mizanin tattalin arziki? Dr. Rauda Muhammad Kontagora malamin kasuwanci da tattalin arziki ne a Jami'ar Bayero ke Kano.
Ko na wata uku akan auna wayannan abubuwa na bangare bangare kamar kayan masarufi da harkokin yau da kullun da kowane magidanci a ƙasa yake kashewa. Kamar misali, akwai maganan kudin wuta, akwai maganan man fetur, akwai maganan abincin gida da ake saye da ire-iren wayannan, to su ne akan haɗa sai a ɗauki ma'auni. To wannan da suka yi ta ya nuna kashi 17, wata ma'ana cewa wala Allah an samu ƙarancin wayannan kayayyakin ko kuma saboda wasu abubuwa na alaka abinda mutane da suke kira spillover effect, wato ma'ana duk abin da ya samu fito yana shafan dukkan kowane bangarori, ko kuma yawancin abubuwan nan da ake amfani da su in ba ka sake kira ba kamar shigo da su ake yi, to idan suka yi karanci farashin su zai tashi, ko kuma idan kudin da yake da dala ake sai, idan kudin dala ya tsada naira darajar ta ya rage, to zaka ga wayannan kayayyakin
akasari dai ana dora laifin hauhawar kayan masarufin ne akan yan kasuwa. Sai dai a cewar Alhaji Dallade Auyo, wani dan kasuwa da ke birnin Lagos, ya ce ba su suka karzo min ba, su ma rataya aka ba su, don haka akwai bukatar al'umma su hada kai domin tallafawa gwamnati a kokarin da take na ceto kasar daga durkushewa dungurungun.
Na farko dai ina tabbatar maka da cewa duk mutum mai nazarin wanda ya san Najeriya isan menene a ƙasa, menene kuma sama take yi, to ina tabbatar maka da cewa sai dai iwa wannan gwamnatin ada, saboda me? Saboda halin da 'yan Najeriya suka samu kansu. Najeriya mun samu kanmu a wani kadami na ta'addanci. Na dai abin da ya faru bayan rashin zaman lafiya sai cin hanci da rashawa. Kai masani ne, ni masani ne a Najeriya, a Najeriya kana ganin jarida, kana jin radio, ka san abubuwan da suke faruwa, zaka ji an ce biliyan kaza babu, biliyan kaza babu, biliyan kaza babu. Dan an sai da crude oil, wani ya tafi aljihun gwamnati, wani ba ya tafi ba, wannan ya tafi dauki nasa, wannan idan kamar Najeriya ta zama ba uwa ba uba, sai dai kowa Allah ya bashi kawai ta kansa yake.
Tene dai wannan matsalar ta tsadar rayuwa ke ci gaba da hana talaka da masu mulki sakat, abinda ya sa shugaban kasa Muhammadu Buhari da kansa ya jagoranci wani taron manyan jami'an gwamnatin kasar da kuma masana fuskar tattalin arziki domin ganin yadda za a fitar da AI daga rogo. Yanzu dai bisa ga dukkan alamu, kama daga 'yan kasuwa zuwa gwamnati da ma talakawan, kowanne na neman mafita ne domin fitar da kasar daga halin da take ciki, wanda dai ake ganin tamkar ya zame wa gwamnatin kamun kuran kurma, wato kurma kuka kuma kura kuka. Babin Yanci Prom, Murya Amurka daga Lagos.
A yau a kasar nan masu mulki sun zama gafiya, mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya.
Masu fafutukar ganin an kwato 'yan matan Chibok na cewa me ya kamata a yi ne, ko kuma me ake ciki bayan gwamnati ta fidda matsayin tattaunawar da ake ciki.
Ministan watsa labarai da kula da al'adu da yawon bude ido Alhaji Layi Muhammad ya yi wa manema labarai jawabin irin cikas ɗin da gwamnatin tarayya ta samu bayan ta fara sulhu da wakilan ƙungiyar Jama'atu Ahlus Sunna Lid'awatu Wal Jihad, wadda aka fi sani da Boko Haram, domin ta kwato 'yan matan Chibok 218 da yanzu haka suke hannun waɗanda suka sace san. Layi Muhammad ya ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni wa jami'an tsaro su fara nemo hanyoyin kwato 'yan matan Chibok tun a watan bakwai na shekara 2015, kuma har an kai matakin tattaunawa da wakilan kungiyar Boko Haram ya zuwa wajen musayan waɗanda ake rike da su tsakanin gwamnati da Boko Haram. Sai kawai 'yan kungiyar Boko Haram suka aiko da sabbin bukatu da ya saba waɗanda aka fara yadda da su da farko.
Unfortunately, after more than 2 weeks of negotiation and bargains, the group just at the dying moment set new set of demands.
Wannan mataki shine ya kawo cikas a batun sako 'yan matan Chibok din, amma har yanzu Lai Muhammad ya ce suna kokarin shawo kan matsalar domin su ci gaba da sulhu. To yaya waɗanda ke fafutukan kwato 'yan matan Chibok suke kallon wannan bayanai da gwamnati ta fitar? Tambayar kenan da nayi wa Aisha Yusufu, ɗaya daga cikin shugabannin Bring Back Our Girls.
To wannan at least dai wani abin ya fito daga kai, kuma zamu ci gaba da duba mu tabbatar cewa abin da ake fadi gaskiyar magana ake fadi, ba wai kawai a fito a fade zance ba. Hakan nan muna fatan cewa gwamnati za ta shiga da fitowa tana ga mutane abin da ake ciki, tunda dai duk dai abin da ake yi ya kamata a dauki mutanen ƙasa kamar suna da muhimmanci kuma suna da daraja, ba wanda za a rika dauka mutanen ƙasa kamar wasu bayi ne da yake ba ma lalle a yi musu bayani ba.
Fiye da makonni 2 da suka wuce ne dai 'yan kungiyar Bring Back Our Girls suke ƙara kaimi wajen matsin lamba domin su samu daman ƙara tattaunawa da shugaban ƙasa. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ana tare da sashen Hausa na Muryar Amurka ne a nan birnin Washington da ke gundumar Columbia.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Duniyar Amurka, wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. Shirin na yau zai ta'allaka ne akan cika shekaru 15 da aka kawo Amurka hari a shekara ta 2001. Za kuma mu duba labarin wani ɗan sanda ne da ya je kai ɗauki a lokacin wannan hari, wanda a dalilin hakan ya rasa ransa, za mu ji yadda ‘yan uwansa ke kewarsa shekaru 15 bayan wannan hari. A ranar Lahadin ta gabata ne aka yi bikin cika shekaru 15 da harin da aka kawo nan Amurka, wanda ya laƙumi rayukan kusan mutane 3,000. Daga cikin waɗanda suka mutu, akwai mutanen farko da suka fara kai ɗauki a tagwayen benayen cibiyar kasuwanci ta duniya, da nufin zuwa su taimaka wa waɗanda lamarin ya ritsa da su, amma kuma suka gamu da ajalinsu yayin da benayen suka rufta a kansu. A lokacin da jirgi na farko na Boeing mai ɗauke da fasinjoji ya bukawa ɗaya daga cikin benayen cibiyar kasuwanci ta duniya, Aaron Leswi, wata ba-Amurkiya asalin ƙasar Ukraine, ta samu labarin ne ta kafar rediyonta yayin da take kan hanyar zuwa aiki a cikin mota. Amma kuma san bai zo mata a zuciya cewa wani jirgi na biyu zai kuma afka ma gefen benayen ba, kuma bata san cewa kaninta John Skela, wanda ɗan sanda ne, na ɗaya daga cikin mutanen da aka kira su domin su kai ɗauki ga mutanen da ke buƙatar taimako. A lokacin da wakilin murya Amurka Titania Karshenko ta kai ziyara gidan Irene, ta nuna mata hotunan John yadda yake cike da farin ciki a ranar da ya zama ɗan sanda.
This was the happiest day in his life.
Wannan rana ta kasance mai matukar farin ciki ga rayuwar John, amma ba mu taba tunanin cewa shekaru 8 kawai zai yi na aikin ba. Ya yi matukar farin ciki a wannan rana, kuma dukkaninmu mun je wajen bikin yaye su da aka yi.
Mike Day shi ne yayan John, kuma shigar John aikin ɗan sanda ya zo ma kowa da mamaki.
He want to be a fireman, he want to be a farmer, he want to be a truck driver.
John mutum ne da yake so ya zama komai. Zai ce maka yana so ya zama ma'aikacin kashe gobara, ko direban babbar mota, ko ya ce maka yana so ya zama injiniya. A kodayaushe John zai ce maka yana so ya zama komai. Amma da ya shiga aikin ɗan sanda, abin ya zo mana da matuƙar mamaki baki ɗayan mu.
Policeman, it was a shock for the whole family, even including me.
Bayan da aka kai harin na ranar 11 ga watan Satumba, Mike, wato yayin John ɗan sanda, shi aka kira ta wayar tarho daga ofishin 'yan sandan, an kuma faɗa mai cewa John na ɗaya daga cikin waɗanda aka tura domin kai ɗauki, kuma ba a gan shi ba. Har dai tsawon wasu 'yan makonni ba a ga John ba, kuma 'yan uwansa sun yi ta zira ido su ga ko zai bullo a kowane lokaci. Amma kwanaki 40 bayan faruwar harin na 11 ga watan Satumba, sai suka cire rai da ganin John.
Abin takaici, ba a ga komai na ragowar John ba a wurin da ake mai lakabi da Ground Zero a Turanci, ko da sarƙar sa ta zinari balantana agogonsa.
Tare da matarsa, Mike ya tattara kayayyakin John waɗanda za su riƙa tunawa da shi a kuma ɗakin ƙasa da ke cikin gidansu. Mike ya shiga ya kunna wani faifan bidiyo da aka ɗauka a lokacin John na raye, ya kuma gan shi yana rawa a ciki. Yakan kuma je inda wannan hari ya auku, inda yakan zauna a duk lokacin da babu kowa a wurin.
And I used to go there at night time when nobody was around, like the news.
Nakan je wurin da maraice a duk lokacin da babu kowa, kamar lokacin da kafafun yaɗa labarai na gidan talabijin da jaridu ba sa wurin. Sai na zauna kawai na yi ta magana da kaina, ko kuma na yi mai magana.
And talk to myself. Or talk to him.
Mike Day ya ce shekaru 15 da aka kwashe ba su rage mai zafin rashin ɗan uwansa ba, zai kuma ci gaba da tunawa da shi. To, dangane da bikin tunawa da wannan hari na ranar 11 ga watan Satumba, wakilin muryar Amurka Raymond Taylor ya tattaro mana ra'ayin mazauna birnin na New York kan yadda suke ji shekaru 15 bayan aukuwar lamarin.
I think the world in total. Ana waganin babu tsaro a duniya baki daya. Asali ma abubuwa kara tabarbarewa suke yi.
I think it's worse. Wherever I go I feel safe. However,
duk inda naje nakan gamsu da irin tsaron da aka samar. Sai dai wannan abu da ya faru zai iya faruwa a ko ina.
I actually feel more in danger because
yanzu na fi jin kaina cikin hadari saboda irin tunzura mutane da ake yi da kuma nuna wariya.
Because of separatism
we enjoy a state of extreme security.
Muna cin gajiyar kyakkyawan tsaro, kuma akwai wanda yake samar da hakan. Wani ne wanda ba mu iya ganin sa yake kula da mu.
Wasu mazauna birnin New York kenan suke bayyana ra'ayinsu dangane da harin da aka kawo nan Amurka a ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2001, wato shekaru 15 bayan harin kenan. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin Duniyar Amurka a wannan karo, da fatan za ku kasance tare da mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin duk waɗanda suka yi hidimar kawo muku wannan shiri, Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaishe ka, sai kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙon farko ya fito daga General Baba Sabana, Afcourt Yola. Yace VOA Hausa, dan Allah ku isar min da saƙona zuwa ga ƴan uwa da matasan Najeriya, cewa dan Allah da mu tashi mu nemi na kanmu sana'ar yi, saboda idan matashi yana da sana'ar yi, to zaka ga duk wata hayaniya ba zai shiga ciki ba, zai yi ta yin abin da ke gabansa. Amma fa idan matashi ya waye gari ba shi da aikin da zai kama, to ina tabbatar maka cewa duk wata hayaniya da zata taso zaka same shi a ciki akan gaba. Irin su ne suke hana gari sakat da sace-sace da kuma ta dori gingimu iri-iri. Irin wannan matasa su ne wasu miyagu daga cikin 'yan siyasa za su ɗauko hayarsu su je su riƙa hallaka musu abokan gabarsu, kuma irinsu ne idan aka sami wata 'yar hatsaniya nan da nan zaka ga sun fara guje-guje a cikin unguwanni su je su fara ƙone-ƙone su ƙona dukiyoyin jama'a gaba ɗaya, saboda sun san su ba su da komai kuma suna jin haushin mutane waɗanda suke da abin hannu. Irinsu ne kamar idan aka samu wata rashin fahimta kaɗan tsakanin mabiya addinai, zaka ga sun fada cikin lamari su yi ta ruruta shi don tada husuma Allah ya kyauta. Wannan shi salam VOA Hausa, da fatan alkhairi ga ma'aikatanku. Dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya jinkirta wannan shirin da ya zo da shi mai taken suna Sauyi ya fara daga kaina, sakamakon talakawa suna cikin mawuyacin hali. A taimakawa talaka da hannun jari don shi ma ya dogara da kanshi, kuma a bunƙasa noma da kiwo, to wannan tsarin ne talakan Najeriya ke bukata, ba wani abu daban ba. Da fatan kiranmu zai kai ga kunnuwan Babu Buhari. Sako daga Babangida Yusuf na faɗa a jihar Gombe da Nura mai kwanoni Rijau da Umaru Wai Sinusi Dandime, wato saƙon haɗin gwiwa. To kafin mu ƙare ga Sahabu Imam ya sake dawowa da taƙaitattun labarai.
A New York, wani ƙara mai ƙarfin gaske ya girgiza unguwar da ake kira Chelsea da ke yankin Manhattan a daren jiya Asabar, abinda mahukuntan birnin na New York suka kira da gangan har mutane 29 suka jikkata. Magajin garin birnin na New York Bill de Blasio ya ce fashewar da ta auku a harabar adireshi 131 layi na 23 da gangan aka yi shi ya faɗi haka ne lokacin da yake magana da manema labarai kusan inda fashewar ta auku. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta caccaki ƙasar Rasha saboda kiran zaman kwamitin sulhu cikin gaggawa da ƙasar ta yi a daren jiya Asabar domin nazarin kuskuren wani bam daga jiragen Amurka wanda ya auka sojojin Siriya, wataƙila kan ya halaka da dama daga cikin waɗannan sojoji. Dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump jiya Asabar ya alwashin zai ta sakayar duk wani bakon haure da ya sanadiyar halaka rayuka a Amurka. Dan takarar ya yi wannan alkawari ne a birnin Houston da ke kudancin jihar Texas a wani taro da wata kungiya da ke igirarin kare haƙƙin ƴan ƙasa da bakin haure suka janyo wa hasarar rayuka.
So da takaitattun labaran shirinmu na la'asar dinnan ya kammala, sai kuma can da safe za a je abokan aikin Allah ya kai mu washe gari. To amma kafin mu sallama da ku, muna taya murna ga Murtala Garba da aka fi sani da Babu Habu, murnar karuwar ƴa mace da yayi a Kaduna ranar 8 ga watan nan na Satumba. Aka kuma rada mata suna Zainab, Allah Ubangiji ya raya ta. A madadin Sahabu Imam Aliyu da ya karanto mana labaran duniya, da kuma ita kanta wadda ta jagoranci shirin, wato Siyon Girma. Sai kuma injiniyan mu ne Alfred Santos, ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, mu zama lafiya.